Midnight drips down cobblestones, a secret in the air. Shadows stretch like whispered notes, and angel lingers there. A trumpet teases sharp and bright, it darts around the bend, while trombone answers low and round, the alley's pulse descends. Every corner holds a story, every echo hides a clue. The brass rebounds like footsteps, chasing what we never knew. Alleyway echoes, hear the brass collide. Mysteries are rift that rides the tide. In the narrow passage, through some muted horn, play it loud, let the night be reborn. Saxophone slides through foggy mist, a softer winding line. It's a whispered warning, don't look back, just shine. The drums tap out a restless beat like rain on iron roofs, while piano chords cascade, revealing hidden truths. A sudden flare, a muted blast, the brass erupts in fire. Notes tumble down the walls, igniting raw desire. We chase the sound through twisted lanes where secrets intertwine. Each riff a puzzle piece, each solo redefines. Oh. Between trumpet and trombone, building tension, then a sudden soft fade. Alleyway echoes, let the brass proclaim. Mystery's alive, it burns like flame. Through narrow streets, our hearts keep time. In hot jazz shadows, we find the rhyme. Da 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 da